sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau Alhamis kuma ta ƙarshe a watan Fabrairu shekara ta 2021 rundunar ƴan sandan jiha Anambra ta fito da bayani kan farmakin da wasu ƴan bindiga suka kai waɗansu officials ta biyu da suka yi sanadiyar kashe mutane biyu da kuma raunata waɗansu biyu muna kuma da rahoto kan kama waɗansu ke sai da magungunan jabu a jihar Kano sai kuma shirin labarin wasanni da Abdul Mahab Muhammad ke gabatarwa amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga Maryam Dauda da halin da duniyar ke ciki
jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran rikicin siyasar kasar Myanmar ya dauki wani sabon salo a yau Alhamis a lokacin da masu goyon bayan gwamnatin soja a Yangon suka kai hari akan masu zanga-zangar da ke nuna bacin ransu akan juyin mulkin farar hular da aka yi ranar 1 ga watan Fabrairu tashin hankalin ya faru ne da yammacin ranar da ɗaruruwan masu zanga-zanga ta goyon bayan sojoji suka tattaru a tsakiyar birnin na Yangon Kamfanin dillancin labaran AP ya bada rahoton cewa masu goyon bayan sojojin suna tafiya ne a kusa da tashar jirgin kasar birnin a lokacin da wasu dake wurin suka yi ta tsokanar su su kuma suka maida martani ta harbi da majaujawa da jifa da duwatsu akan mutanen rikicin da ke dada muni ya sanya kamfanin Facebook hana sojojin Myanmar amfani da shafin sadarwar da kuma na Instagram An shayan zanga-zangar nuna kin amincewa da juyin mulkin a fadin Myanmar kusan kullun tun bayan da sojoji suka tsare shugabar kasar Aung San Suu Kyi da wasu jami'an gwamnatin farar hularta a ranar 1 ga watan Fabrairu bisa ikirarin an tafka magudi sosai a zaben watan Nuwamban da ya gabata wanda jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy ta lashe da gagarumin nasara Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki akan sauran jama'a kamar yadda yayi aiki a matakin ƙarshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. A wani babban bincike da aka yi akan mutane miliyan 1.2 masu bincike a cibiyar Kalada ta Isra'ila sun gano cewa allurar rigakafin kashi biyu ta rage alamomin cutar COVID-19 da kashi 94 cikin 100 akan dukkan rukunonin masu shekaru daban-daban ta kuma rage radadin rashin lafiya sakamakon cutar da kashi 92 cikin 100 masu binciken sun kuma gano cewa allurar farko ta rigakafin ta yi aiki da kashi 57 a cikin 100 bayan makonni biyu Binciken wanda aka wallafa a jiya Laraba a majallar likitoci ta The New England shine nazari na farko akan rigakafin COVID-19 da aka yi na ƙasa. Matakin ƙarshe na gwajin rigakafin kamfanin Pfizer da BioNTech ya nuna cewa maganin ya yi aiki da kashi 95 cikin 100 akan cutar ta COVID-19. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Italiya ta karrama jakadanta na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da wani dogaransa a taron makokin da gwamnati ta shirya wanda aka yi a yau Alhamis kwana uku bayan da aka kashe su a wani hari a kasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka. An kashe dai jakada Luca Attanasio ne da jami'in soja Vittorio Iacovacci a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai akan wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin da take kan hanyar zuwa ziyara wata makaranta don shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira WFP a takaice a garin Rushuru da ke gabashin Congo. Mustapha Malimbo, wani direban hukumar shirin na WFP dan kasar Congo, shi ma an kashe shi a harin. Prime Minister Mario Draghi da Ministan Harkokin Wajen Kasar Luigi Di Maio sun halarci taron makokin a majami'ar Santa Maria da ke birnin Rome. A yau Alhamis, Prime Minister kasar Armenia Nikol Pashinyan ya yi gargaɗin cewa an yi yunkurin yi masa juyin mulki bayan da manyan jami'an sojan kasar suka buƙaci shi da gwamnatinsa su yi murabus. Kiran da babban hafsan sojan ya yi na zuwa ne biyo bayan matakin da Pashinyan ya ɗauka a farkon makon nan na tsike mataimakin babban hafsan sojan ƙasar. Bugu da ƙari bayan sanarwar sojojin a yau Alhamis, Pashinyan ya kuma kori babban hafsan sojan ƙasar Oneg Gasparian. Fashanyan da kungiyoyin adawa sun buƙaci magoya bayan su su tattara a babban birnin Armenia. Dama tun a watan Nuwamba ake ta zanga-zangar neman Fashanyan ya yi murabus a lokacin da ya sanya hannu a yarjejeniyar da Rasha ta taimaka aka cimma don kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da makonni shida ana yi tsakanin Armenia da Azerbaijan akan yankin Nagorno-Karabakh.
Bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Anambra take kudu maso gabashin Najeriya inda rundunar ƴan sanda ta fito da bayani kan farmakin da wasu ƴan bindiga suka kai a ofishin ta dake yankunan Aguata da Arumba da suka kashe ƴan sanda biyu da kuma raunata waɗansu biyu a cikin hirarsu da wakilin mu Alphonsus Okorugwe. Kakakin rundunar ƴan sandan jihar CSP Haruna Muhammad yayi ƙarin haske akan wannan lamari.
Namu da suke kula da hanyoyi da kuma yanayin yadda mutane suke kaiwa da kawowa a bangaren Rumba North da kuma Ajali area wajen Aguada. So jiya da misalin ƙarfe 11 muka samu labarin cewa wasu gwada na safe muka samu labarin cewa wasu ƴan bindiga wanda ba mu kai ga tantancewa wata kuna har yanzu suka kai musu farmaki. Dalilin haka dai jami'an mu guda hudu suka ji munanan raunuka aka kai su asibiti biyu daga ciki Allah ya yi musu rasuwa wato likita ya kamfani sannan biyu kuma suna nan suna karɓan magani. So mai girma kwamishinan ƴan sanda CP Monday Balam Kuriyas ya garzaya da manya-manyan jami'an ƴan sanda na wannan Anambra State Command suka garzaya wannan guri sannan kuma bayan ya garzaya ya yi wa ƴan jarida bayani cewa insha Allah ba da jima ba ƴan sanda za su bincika su tabbatar da musabbabin wannan al'amari kuma su zaƙulo waɗanda suke da hannu a cikin wannan aika-aika. Sannan kuma bayan nan ya ci gaba da dama yana kan gani suna zuwa guraren da yake gani akwai ana samun matsaloli daga jihar. To da ya samu wannan labari shi ne ya je wannan gurin bayan ya je ya gani ya tabbatar an ɗauke su an kai su asibiti sun ci gaba da wannan rangaji mai shi. To mota ɗaya kuma aka kona motan da suke patrol ɗin.
Kakakin rundunar ƴan sandan jihar Anambra Haruna Muhammad a hirarsa da Alphonsus Okorugwe. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya aiko mana da sako kai tsaye a koda yaushe ta lamba 202-205-9942. Kada a manta a fara da sa lambar karawa da ɗaya kafin buga wannan lambar. Hukumar kula da haƙƙin mai saye da sayarwa ta jihar Kano Consumer Protection Council ta kama wasu jabin magunguna na sama da naira miliyan 150. Wakilinmu Baraka Bashir na dauke da ƙarin bayani.
Mukaddashin shugaban hukumar Bafa Babbadan Agudi ne ya bayyana mana haka a safiyar yau Alhamis bayan kama jabin magunguna a wani gurin ajiyar kaya da ke karamar hukumar Ungungu. Ya bayyana cewa sun samu rahoton sirri ne daga wajen wani mazaunin yankin inda ya sanar da hukumar irin hada-hadar jabin magunguna da ake aikatawa a wannan wuri. Sun kai samaman ne da misalin karfe 2 na daren ranar Laraba bisa jagorancinsa. Kakakin hukumar Nabilisi Abakar ya bayyana mana yadda samaman ya wakana.
A daren wannan rana ta Laraba ta samu nasarar kama maki kyanstu makare da jabin magunguna wanda bisa kiyasi za su naira miliyan 150. Wannan hukuma ta samu wannan nasara ne sakamakon rahoton sirri da ta samu daga wani mazaunin wannan yankin wanda ya bayyana wa hukumar irin hada-hadar miyagun kwayoyin da ake a wannan guri. Bayan bincike da ita wannan hukuma ta yi ta aika aka tabbatar mata da wannan abu a daren jiya misalin karfe 2 na dare hukuma ta samu nasarar dira a wannan guri inda ta kamo wannan kaya kuma aka bada izinin rufe wannan guri nan take.
Bafa ya buƙaci al'umma da su ci gaba da jajircewa wajen taimaka hukumar wajen sanar da ita bayanan sirri domin kare lafiyar al'ummar jihar Kano. Bafa Babbadan Agudi ya ce akwai tukici na naira 150 ga duk wanda ya kawo rahoton wurin da ake hada-hadar jabin magunguna ko jabin kayayyaki na amfanin yau da kullum. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
To a gaida baraka to banda dai tashoshin da kuka saba kama mu a kullum da suka hada da tashoshin da suke watsa shirye-shiryen mu kai tsaye a kasashen Niger da Ghana a koda yaushe mai sauraro yana iya sauraron mu a shafukan mu na sada zumunta wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Jihar Niger Nigeria ta yi fama da har-haren yan bindiga da masu garkuwa da jama'a a cikin yan kwanakin nan kamar sauran waɗansu jihohin arewacin kasar Wakiliyar Mubaraka Bashir ta samu yin hira da daya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su kwanan nan wanda ta shafa kwanaki 11 a hannun yan bindiga kafin ta samu kukuta ga bayanin nata
Ni dai na tafi hanyar mai kujeri Niger State kenan na wuce lafiya na sauka lafiya na yi zumunci na muna kwance a cikin gida wajen 11 dare sai muka ji ana ta harbi an shigo cikin gari ni a takaice dai bacci ma nayi kawai sai na ji ana harbi wajen mutum 20 ga bindigogi a hannunsu ga adduna kawai suka shigo suna haya ku taso ku tafi muka ce nace ina za mu sai ku suka kora mu mu wajen 11 suka kora mu suka ce mu tafi muka kama hanyar mu san ma hanyar da kin bare ni da na zo magani gari ban san ko ina ba muka kama tafiya muka yanki jeji suka tura mu can cikin jeji muka ta tafiya wajen awan mu ngani da takaice 11 dare suka tafi da mu ba mu isan da zasu ajiye mu ba kafin su kawo mashina su dauke mu sai wajen karfe 2 na dare suka dire mu a wani jeji muka zauna a gurin suka saki samu wasu kuma suka hada da mu tafiya muke suka je suka dauki mashin suka dora mu akai kuwa da mu ba su ajiye mu sai wajen 6 da safi
suka gaba sa'awa nawa kenan
a daga jirgin tun 11 sai safi sai karfe 6 na safi an kama mu talata an tafi da mu talata da daddare sai 11 na safi 6 na safi suka dire mu an
zaka
ranar laraba
ku nawa aka kama
mu 11
to da suka dire ku ina inda suka dire ku gari ne ko kwa kaga wajen ne
gari ne amma sun kori yan garin gaba daya duk sun kewaye garin duk barayin ne a garin duk sun kora su su kadai ne suke ta abubuwan zagaye sun kawo mutane mu kanmu muna gurin ma sun kawo mutane sun fi dari muna gurin kowa
eh ya fi dari guda ne
dai gari guda ne wallahi gari guda ne ajiya gari guda ne
ragon da aka da an aje ku a waje guda ne
a an rarraba mu su an aje su a jeji wasu kuma an aje su a cikin daki mu haka dai mata sun hada mu guri da suka ce mu sa'a muka ci da sun aje mu ma waje suka dinga dukan maza suka daure mazan haka suka daure su kamar raguna suna ta zane su a garin mu
kuma matan fa
mu kuma mata an dai zane wasu amma ni Allah kuma cikin hukuncin ubangiji ni ba su zane ni ba amma sun zane wasu daga cikin mu
to da suka kai ku sai suka ce me
sai suka ce sai an bada miliyan 5,500 kowane 5,500 mu 11
kowane mutum
dai 5,500 sai muka nemi afuwa ƴan uwan ku suka nemi afuwa sai suka ce ba za su karba ba sai dai an bada wani kusa ba su yi ta ajin bindiga a garin da suka kwashe mu dole sai an biya su kudin bindigan su mu kuma da muke gurin muka dinga neman alfarma su rage daga baya sai suka ce a kawo kudin sai can daga can sai suka hada miliyan 1,500 domin ba wanda ke da kudin da zai yi wannan bilin sai aka bi aka yi tabara a ko ina aka samu miliyan 1,500 sai aka kawo musu sai suka yi basu gaya mana cewa za su kama wasu daga ciki ba sai bayan an kawo kudin suka kama mutum uku
wannan da
suka kawo kudi sai suka kama su suna kama su sai suka maida mutum ɗaya suka musu duka su ukun sai suka maida mutum ɗaya suka karbi mashin biyu suka karbi mutum biyu ko suka aje suka ce sai an ci kowannen miliyan 4 sannan su sake mu
miliyan 4 kowanne mutum naira nawa kenan
5,500
akan kowanne
kai kowanne mutum ɗaya to sai suka koma suna koma da aka samu aka cikuku aka yi ta roƙon mutane da wani ma bashi aka ci wani ma kuma an karya jarin sai gaba ɗaya tun kuɗi aka siyar haka dai wasu ma gidansu suka saka a kasuwa suka siyar
to kafin mu kai ga batu na samo kuɗin karɓan ku da sauransu yaya rayuwa a wajen garkuwa
rayuwa a gurin garkuwa mu dai sai Allah ya ɗaukake mu a cikin muka shiga wani ƙungiya ce kashi-kashi ne akwai ƙungiya mutum biyar a gurin mu dai mun fada ƙungiyar wani yalo to shi wannan yalon shi ya ce shi baya kama mata maza yake kama to sai dan tausaya mun da kadan a nan gurin mata amma maza kuwa ba tausayi a ciki abinci za a kawo mu mata za su ba mu abinci mazan kuwa
ba su
matan da aka kama cikin mu akwai yan mata guda hudu da uwansu a gurin tare suke girki suke bayarwa
to kayan abinci a ina suke kawo
mu dai muna ganin su da kayan abinci mun ce kasuwa suke sawowa amma wake a nan gonaki suke kwasa na mutane
gonakin
mutane sun kora su gaba daya
eh
yawa
to yayin rayuwar wajen idan kuka tashi da safa da me kuke yi me suke ce muku
mu da safin Allah ya tashi mu sai sun ce wanda za a sha shayi to wanda ya ansa za a sha shayi sai a zane shi in baka ansa ba kai shiru sai a tafi dama su maza already kullun ma sai an zane su kullun ne sai an zane su ni dai ku a takaice dai kwana na 11 aka kawo yawa aka kawo wannan miliyan 1,500,000 sai suka gaba ni da lafiya ina fama da ciwon ciki sai suka ce za su sallame ni
miliyan 1 da nawa aka kawo
1,500
na mutum nawa
na mutum 11 suka kama mutum biyu suka kara zama 11 muka zama 13 a gurin maza biyu
to kin ce kungiyoyi ne guda biyar
eh kungiyoyi ne biyar
fada kungiyoyi ne
yelo
wanda kungiyar yelan shi akwai su
akwai kungiyar kacalla akwai kungiyar na bugari akwai kungiyar basilidi
to zaki ga da dama wasu zaki idan wadanda aka yi garkuwa da su aka sukan ce an yi musu fade ko an musguna musu da sauransu
eh kwarai da gaske akwai masu yi amma mu dai wanda aka kama muka shiga kungiyar sa zuwa ya sami mai ce duk wacce aka yi zina da ita zai iya kashe ta zai kashe wanda ya zina da ita shi kungiyar sa ba kungiyar zina bace a takaice ni dai wanda muka fada hannun sa yalo
to a dan zaman da kuka yi da su musu nuna muku shin ga dalilin da yasa suke karbuwa da mutanen ba
sun nuna mana cewa idan mun fito dan Allah mu fada a zauna da su su suna neman sulhu suna neman sulhu suka ce su da za a zauna da su a daina wannan banga ana kashe musu su ma mutane za su daina wanda su aje bindiga a haka yalo ya ce mana
to tunda na ga kaman ba su musguna muku ba shin ku tambaye su me yasa suke kama talaka ba tunda duk waɗanda ake kuma da su tunda ai ba da ku sun ce da gwamnati suke yi me yasa suke kama talaka
eh da na tambaye su ce to mu ba za ku kama masu kuɗi ba mu talaka ne ba mu da yanzu kuna ganin kuɗin nan ma da aka kawo zuwa akai akai bara aka ne kuma garin da ku kama kun ga dai garin talakawa ne sai suka ce ai zuwa aka su da man ba sa kama talakawa kawai dai azanci yalo yace shi ba nan ya nufo ba yace su je kawai dai sun shiga sun je sun kama ku ne su maza suke kamawa kuma sannan wannan abin da suke suna yi ne akan sai an zauna da su su ma an nemi saboda an kashe musu jama'a su ma lokacin da aka wani rigima nace to ai ba mu bane suka ce eh ai da ma haka ne da suna neman su su aje bindiga yanzu ma suna neman su aje bindiga amma a neme su a zauna da su a nemi a ji bakin su ya so a zauna su amma dan Allah idan mun koma mu da aka saka mu ga ya muna da wanda zamu fada ko a jarida ne mu fada su a nemi sassauci da a zauna da su a nemi mafita
su mutanen wani kabila ne
gaskiya Fulani ne Fulani ne Fulatanci suke yi gaba ɗayan su Fulani ne
yan Najeriya ne ko ku akwai
yawancin su shigowa suka yi yawancin su shigowa suke musan dai garin da suka shigowa amma yawancin su ba yan Najeriya bane
to a maganganun su ba su fadi wata kasa da take makwabtaka da Najeriya da za ku yi zaton ku daga nan suka fito
gaskiya ba su fada ba sai dai kawai muna jin suna cewa a Zamfara ina sun shigo ta Zamfara sun shigo ta Katsina sun shigo ta ina kawai dai mu dai ba mu ji dai ba su fadi a gargarin su ba dai ta kame ne a ci suna cewa dai idan ba a kawo kudin mu ba za su iya tafiya da mu garin su aka suke ta gaya mana in ba ku kawo kudin ku za mu kwashe ku mu tafi da ku mu ka kai ku kuma
sai cewa za su kai ku
mu dai mu fita suke za su yanki jeji da mu akwai manyan su a wani gari mu ba su gaya mana ga manyan
su suna da shugabanni
sun ce suna da shugabanni tabbas suna da manyan su aka suka ce mana
to alƙalin nisan kwana Hajiya Aisha
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara
a ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shi ne kadai makarantu masu inganci ne
to wallahi su sani wa'annan da ƴaƴan talaka da suke ko uwu wata ran sai sun zo sun sa su roko
menene roko
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
zauna lafiya al'umma ta tsaka zuciya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya
Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Jama'a assalamu alaikum. Barkan mu da sake dawowa a wannan shirin takaitaccen labaran wasanni na wannan makon. Da farko dai za ku ji cewa shugabannin babban kwamitin hukumar kwallon kafa na Afirka, wato CAF, ta yi shelar fasa gasar kwallon nahiyar da za a yi a wannan shekara. Inda ta ce gasar yanzu za a yi ne a shekarar bani, ta danganta dalilan fasa gasar da batun corona. Yanzu kuma sai wani batun ɗage wasannin a Najeriya, wato National Festival, na gayyato shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar Bauchi kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni na ƙasa, Comrade Umar Sa'idu, domin gaya mana dalilan da sa aka sake ɗage lokacin daga wannan watan da muke ciki na Fabrairu zuwa watan Afrilun shekarar da muke ciki.
Na farko da shine da an sa za a yi wannan wasanni a watan biyu din nan, wanda har an sa ranaku. To amma saboda wasu matsaloli wanda suka hada da rashin kammala cikakken shiri da kuma su jihar da za su dauki wannan nauyi, wato jihar Edo, sun buƙaci gwamnatin tarayya ta ba su tabbacin cewa za ta ba su gudumawa don su kare da sauran shirye-shirye kafin su dauki wannan nauyi. Duk da yake su sun iya kokarin nasu na gyare-gyaren wasu kayayyakin wasannin. Kuma a ƙarshe ita gwamnatin tarayya ta ba su tabbaci da cewa za ta tallafa musu, daga cewa sun yi wannan, sun dauki wannan nauyi na wannan gasa cikin nasara. Dama kuma abin da su jihar Edo kenan suke jira. Sannan kuma wani abu mai karfi, dalili mai karfi da ya jawo aka dan dada ba da rata shine ishin muran wannan
coronavirus,
wanda yake duk da yake ya dauki matakai da yawa, don kowace jiha an ce ta gudanar da wato bincike akan yan wasan da za su da jami'ai da za su halarci wannan gasa, tabbatar da cewa ba su dauke da wannan cuta. Kuma alhamdulillah yawancin jihohi sun bi wannan abubuwa. To amma lokacin ana ga kaman abin ya dan hau, saboda ka aka nemi cewa a dan bada dan tazara a lokacin ko ya dan sauka don a samu ai wannan gasa. Amma dai yanda an mai da shi zuwa za a yi wannan gasa a cikin watan April da muke yi mai zuwan Allah ya kai mu watan hudu. To amma ba mu tabbatar da cewa ko kuma za a sake daga ko kuma ba za a sake dagawa ba.
Sai kuma sakamakon gasar kwallon kafa na Premier League da aka fafata a tsakanin club a Nigeria na makon da ya gabata, inda kungiyar kwallon kafa na Enyimba kuma Akwa United suka tashi can da kowace ta samu damar jefa kwallo guda a ragar ƴar uwarta. Wasan da aka fafata a tsakanin Plateau United da kuma Jigawa Golden Stars, United din ce ta sami nasara akan Jigawa da kwallaye guda uku babu ko daya.
ita ma Nasarawa United ta sami nasara akan Ifeanyi Uba da kwallaye uku babu ko daya wasan da aka yi tsakanin Sunshine Stars na garin Akure da kuma Kano Pilas an tashi a wasan ne Pilas ta sami nasara akan Sunshine da ci daya da nema fafata da aka yi da Wiki Torres da kuma Rangers na Enugu an tashi ne daga wasan Wiki Torres na Bauchi da ci biyu da kuma ita Rangers din da daya Kwari United da Ibe Warriors sun tashi ɗaya da ɗaya sai kuma Wari Wolves da kuma Rivers United inda Wolves din ta sami nasarar jefa a ragar Rivers United irin abubuwan da muka samu damar kawo muku kenan wanda ni Abdulwahab Muhammad daga birnin Bauchi na shirya ku na gabatar.
A gaida na musamman da labarin wasanni shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam Dauda da tishin muhimman kanin labaran.
Rikicin siyasar kasar Myanmar ya dauki wani sabon salo a yau Alhamis a lokacin da masu goyon bayan gwamnatin soja a Yangon suka kai hari akan masu zanga-zangar da ke nuna bacin ransu akan juyin mulkin farar hular da aka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki akan sauran jama'a kamar yadda ya yi aiki a matakin ƙarshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. Kasar Italiya ta karrama jakadanta na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da wani dogaransa a taron makokin da gwamnati ta shirya wanda aka yi a yau Alhamis kwana uku bayan da aka kashe su a wani hari a kasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka.
To masu saurare da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai kuma gobe da safe idan mai komi ne kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Ko kuma ku aika mana da sakonni ta wayar tarho ko kuma adireshinmu na email. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafukanmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri. Ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya da alheri.